لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 19 ga watan Sha'ban shekara ta 2433 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 9 ga watan 7 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiran shi da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am
kamar tsakanin ake yin hijja kamar wanda a fara ya kama su ko azumin wadanda kuma ba su ya azumi kamar wadanda tafiya yake hijja ko abinda ake cika tafiya ne su ya ke
wai dangane da mudu wanda ake bayarwa mudu wani ma'auni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kudin shi shine yake tiya wanda ake yin awo da ita ana wanda in ka hada mudu hudu iya abin da yake baka kusan kilo uku yake baka don haka wannan shine ake fitarwa a zakka ta hudda kai sannan kuma ga dukkan wata kafara wadda shari'a ta shar'anta mana da kuma irin wato sakamakon mutumin da baya iya azumi mudu abu ne wanda yake sananne akwai shi ana kwarai makera suna kera shi suna yin gurgurdan shi wancan mudu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke awo da shi na'am
kafaran ke kawo imam a kan da juma'a ana mutu ba kamar sai ga nan zauna ya ce kuma shi mamu a lokacin da shi kuma ya kamata yi
wai tsakanin kuduba ta farko da ta biyu shi mene ne aka shar'anta ma mamu kamar misali ga jama'ar da suka halarci masallaci na juma'a babu wani abu da aka shar'anta a wannan lokaci tare da cewa da yawa wasu suna daga hannu su yi addu'a yin addu'a a nan a irin wannan yanayi malamai sun kirga shi yana daga cikin bid'o'i na sallar juma'a domin babu dalilin da ya nuna cewa a wannan tsakani idan liman ya zauna ya dan huta kafin ya tashi ya meke ya fara kuduba ta biyu cewa addu'a za a yi babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka dan haka wannan matsayin shi kani ne a cikin addini tare da cewa wasu malamai akan maganar da suka je cewa ai wannan mahalli shine mahallin da ke akwai wannan sa'a wanda musulmi idan yayi addu'a Allah na karba addu'arsa to wannan babu dalilin da ya tabbatar da cewa tsakanin kuduba biyu ne tare da cewa akan wannan mas'ala fada ta malamai saba da fada 30 ke akwai akan cewa ita wannan sa'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada cewa akwai wata sa'a a ran juma'a bawa musulmi ba zai taba dace da wannan lokaci yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala face sai Allah ya bashi iya abin da ya roƙa magana mafi rinjaye a nan wannan sa'a tana kasancewa daga bayan la'asar zuwa magariba kwarai wannan shi ne kauli wanda yake mafi rinjaye kamar yadda ya gabata a darasin mu na Bukhari. Na'am.
Kamar da ambashar sunan Allah da kan kira shi a bisa sallallahu alaihi wasallam. Dan ambashar sunan shi a duk kana iya fadi ko ci a bayani. Kuma bayan shi kamar cikin sallah mutumin da ya kamo ayar nan ta karshe a cikin fitan Muhammadu Rasulullah. Shi mai karatu ne wanda yake cikin sallah zai iya yawa a cikin Muhammadu Rasulullah ko kuma mutum shi.
Wai misali idan an ambaci sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa barakatuhu alaihi, shin a boye za ka yi a zuciyarka za ka masa salati ko a bayyane? Iya abin da ya dace ka yi a bayyane, an gane ko? Don wanda bai san ba abin da ake yi ya san cewa ga yanda ake, don haƙƙi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan dukkan wani mumini duk lokacin da aka ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi masa salati. Don haka ba shar'anta shi ba cewa a boye za ka yi, saboda ta in kai a boye lalle ka ba da iya abin da yake kanka na haƙƙi. To amma ana buƙatar mutum ya dan bayyana, bayyanawa wadda take tsaka-tsakiya ta fuskar karantarwa da sauran shi. Amma in kamar misali bayyanawa kowa ya bayyana zai shawwace mutane, to wannan ba maganar bayyanawa. Shi yake cewa to dangane da a cikin sallah misali aka ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ma za ka yi masa salati. Domin hadisin da ya zo hadisi ne wanda yake haɗaɗɗe, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mafi ruwa daga cikin al'ummata shi ne wanda za a ambace ni a wurinsa bai min salati ba. Da kuma hadisin da yake cewa amin amin, ma'ana da yake cewa Allah ya wulakanta shi, Allah ya kaskanta shi, aka ce wane ne? Sai manzon Allah ya ce duk mutumin da aka ambace ni a gurinsa bai min salati ba. Don haka wannan kuma ya haɗa kenan sallah da kuma wajenta. Na'am. Wai sallar Juma'a ana mata kasaru, da sallar Juma'a da sallar Asuba da sallar Magariba dukkansu kasaru ba ta shafar su, dole ne a cika su. Kasaru tana shafar waɗannan salloli guda uku, Azhar da La'asar da Isha. Raka'a hudu sai a rage biyu ta dawo kenan biyu, an gane ko? Amma Magariba dole ne a cika ta, ba a kasarunta. Haka nan sallar Asuba, haka kuma ita sallar Juma'a, tare da cewa abu ne sananne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita Juma'a ba ta wajaba ga wanda yake matafiyi. Amma in ya halarci Juma'a to ta tsaya masa matsayin Azhar. Amma shi mutumin da yake kan halin bulaguro ba wajibi bane ba ya tafi sallar Juma'a, in ya ga dama ya je. In ya je ta tsaya masa matsayin Azhar, kuma duk fadalar da ake samu ta sallar Juma'a ya samu. Idan ya ki zuwa ya zauna ya Azhar din shi kuma ba laifi ba. Na'am. Wa alaikum salam. Wai kasancewar a ran Juma'a a sallar Asuba dangane da karanta suratul Juma'a, wannan matsayin shi halaka ne. In ka dauke shi a matsayin cewa sunna ne a sallar Asuba ta ranar Juma'a a karanta suratul Juma'a, to wannan kuma kuskure ne, domin babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka. Iya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, karanta suratul sajida, suratul sajida bayan Fatiha a raka'a ta farko a sallar Asuba ta ran Juma'a, a raka'a ta biyu bayan Fatiha sai a karanta suratul insan, ita ce halaka alal insani hinu minad dahr. Yin haka wannan shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ba karanta suratul Juma'a da sauransu ba. Na'am. Wai cewa mutumin da ba shi da kishi ba zai shiga aljanna ba, me ake nihi da kishi a nan? Addayus. Abinda ake nihi da kishi a nan, mutumin da zai ga ayyuka na asha a cikin iyalin shi ya kauda kai ya ƙi hanawa. an gane ku kaga ayyuka na saba ma Allah subhanahu wata'ala a cikin iyalinka in aka ce iyali anan matarka da ƴaƴanka da kanninka da yayyinka kana kallo suna abubuwa wanda yake na saba ma shari'a ka kauda kai ka kyale tare da cewa kana da halin da zaka hana to me irin wannan hali ba zai shiga aljanna ba ni ake nihi ba zai shiga aljanna ba in ya halitta haka to kwata kwata ba zai shiga aljanna ba domin duk mutumin da ya halitta haram wannan ya kafirta in kuma ya san da haramcin haka kawai sakaki ne to kasancewar wannan ba zai shiga aljanna a farkon shiga kenan sai an azabtar da shi akan laifinsa sannan a ƙarshe idan yana da tauhidi kun kankantar shi za a kai shi aljanna don haka irin wannan hadisi da makamantansu shine al-Khawarij suka fake da irin waɗannan hadisai suka ce ai duk mutumin da ya mutu yana aikata babban laifi makomar shi wuta zai dawoma dindindin ba zai fita ba suka ce domin manzon Allah ya ce annamimi ma ba zai shiga aljanna ba da hadisin da yake cewa la yadkhulul jannata qati'ur rahim mai yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba da shi wannan hadisi wanda yake nuna cewa mutumin da ba shi da kishi shi ma ba zai shiga aljanna ba dukkan su ba su da makama a cikin waɗannan hadisai iya hadisan abinda malamai suka fassara su suka bada ma'anar su mutumin da ya halitta haka shi wannan kwata kwata ba zai shiga aljanna ba domin duk wanda ya halitta haram wannan ya kafirta babu kokonto dangane da kafircin sa amma in ya tabbatar da haramcin haka ya san annabi manci haramun ne ya tabbatar da yankin zumunta haramun ne rashin kishi ma'ana hani dangane da ayyuka na saba ma Allah subhanahu wata'ala a cikin iyali kana da halin hanawa haramun ne to amma sakaki ya kai mutum baya iyawa to irin waɗannan sai an azabtar da shi a gobe kiyama in dai rangwame na Ubangiji tabaraka wata'ala bai riske shi ba dan haka abin da ake nihi da ayyuka anan mutumin da zai ga ayyuka na asha a cikin iyalinsa in ma matar shi ko ƴaƴansa ko kannin shi ko yayin shi yana gani ya kauda kai ya kyale to me irin wannan hali ba zai shiga aljanna ba a gobe kiyama in ya halitta haka kwata kwata ba zai shiga ba in ya san da haramcin haka kuma wannan za a azabtar da shi ga wadan laifinsa dan Allah bai yafi masa ba wai mallam ya tagannabi qur'ani menene ma'anar shi abinda yake nihi wanda baya rera alqur'ani menene rera alqur'ani shine ka karanta shi da tajwidin sa ma'ana ka duk wani harafi ka bashi haƙƙinsa da sifarsa yanda ake fitar da shi kuma tare da cewa kayi kokarin kyautata karatun alqur'ani yanda zai kama zuciya shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nihi da wannan hadisi laisa minna man lam yatazannabi alqur'an duk wanda baya rera karatun alqur'ani ya karanta shi da tajwidin sa ya fitar masa da hakukuwan sa to baya daga cikin mabiyan mu na darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama baban da ke bayani dangane da shafar kufi wanda kasancewar shafar kufi wato abu ne wanda yake tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da yazo dangane da shafar kufi hadisi ne mutawatir domin sama da sahabi 70 suka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa sun ga yana shafa akan kufi wanda daga cikin 70 kin nan akwai mutum 10 wanda aka musu albushir da gidan aljanna an gane ko al-ashratul mubashshar kuma al-asharatul mubashshiruna bil janna mutum 10 wanda aka musu albushir da gidan aljanna to daga cikin 70 kin nan akwai su don haka wannan kuma rangwame ne na Allah subhanahu wata'ala zuwa ga bayin sa mu'minai wanda kuma na nuna mana sauki da rangwame na shari'a ta musulunci da cikarta da kyawunta cewa shari'a ce wanda aka gina ta akan sauki babu kunci tare da ita duk abin da zaka gani na kuntatawa dangane da al'amari na addini inda zaka waiwaya bayi ka binciko sai ka gane cewa yayi hannun riga da karantarwar Ubangiji tabaraka wa ta'ala domin duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta mana ne gulgudan abin da zamu iya kuma akan hali wanda yake na rangwame da sauki kamar yanda bayani ya gabata nassi ne na Al-Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar mana da haka dai daga cikin su fadar Allah subhanahu wa ta'ala yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa li tukmilu al-iddah wa li tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun la fadasa ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum fi dini min haraj da fadasa yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa kullika al-insanu dha'ifa don haka da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma bu'istum muyassirin wa lam tub'asum mu'assirin dan haka kasancewar ba wanda ya saba akan wannan mas'ala illa ar-rawafid wato sune din shi'a domin su ba sa shafa akan kufi dan haka ahlus sunna wal jama'a suke ambata shafar kufi a cikin littattafai na aqida cewa yana daga aqidar ahlus sunna wal jama'a shine shafa akan kufi menene manufar su dangane da suka wannan mas'ala a cikin littafin aqida domin shi duk wani dan bid'a so ake a saba masa in yana bid'a shi kai kuma tabbata ka tabbata akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gane ku in ya so haushi ya kashe shi dan haka kasancewar shafar kufi wannan rangwame ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunna ce wanda take tabbatacciya wanda mun wuce kasancewar dangane da shafar kufi an kayyade akwai bambanci dangane da mutumin da yake mazauni da wanda yake matafi mutumin da yake mazauni iya kwanuka nawa aka kayyade masa na'am a awa 24 kenan yawmu wa lailatun yini da dare shine iya abinda aka kayyade ma mutumin da yake mazauni misali a yanzu ne arwalla da ne arwalla sai na sanya kufi na sai na shafa akan sa daga wannan shafa da ne a yanzu to ina da damar da zan ci gaba da shafa akan wannan kufi har zuwa gurowar haka a duk lokacin da arwalla ta tawarware idan naje nayi dahara nazo ne arwalla da zaran na shafi kunni na ba maganar in fitar da kufi in ce sai na wanke kafa iya abin da zan yi kawai shafa zan yi akan sa an gane ko CD idan janaba ta same ni to a irin wannan hali dole ne zan fitar da wannan kufi domin nayi wankan janaba domin hada zahirin jiki gaba dayansa da ruwa a wanka na janaba wannan wajibi ne dole ne mutum ya fitar da kufin sa kamar yanda yake cikin hadisin Zurr ibn Hubaysh wanda yake tambayar Safwan ibn Assal shine sai yake cewa mun kasance muna kan halin bulaguro tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya umarci mu cewa Allah nan zai akhfafana salatata ayyam yake cewa lakin min baulin yake cewa lakin min baulin wa ga'idin wa naw yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci mu muna cikin halin tafiya cewa kar mu fitar da kufin mu tsawon kwana uku sidi yake cewa bacci yake cewa ku bayan gari ko ba wali wannan bai sanyawa a tube kufi sidi janaba kawai janaba ita kadai ce ta kan iya wajabta ma mumini ya fitar da kufin sa ko da lokacin fitarwa bai ba to shine a wannan hadisi ya nuna mana ashe bambancin shi wanda yake matafi shi wannan yana da awa 72 kwana uku a takeici shine aka bashi damar da zai shafa akan kufi in kwa bulaguro ya tsananta kamar yanda hadisi ne sahihi wanda Umar Allah ya karra masa yadda wato ke fada wato ga wani sahabin sa ga wani sahabi lokacin da ya zo tsawai tafiya kusan tsawon sati guda. Umar yake tambaye shi yake cewa yaya ka fitar da kufinka, sai ya ce a tsawon kwanukan nan gaba daya shafar kufi nake. Sai Umar yake ce masa asabtas sunna, yace hakika ka dace ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ku? Kenan wannan hadisi ko hadisi ne sahihi, dan haka malamai suka ce dalili ne akan cewa mutumin da yake cikin bulaguro idan ya tsananta, to shi wannan yana da damar da zai kwashe tsawon sati guda yana shafa akan kufin sa. Hadisi ne na Uquba ibn Amir al-Juhani, wanda dai bayani ya gabata akan sa, yace na fita daga birnin Sham zuwa birnin Madina a ran Juma'a. Ran Juma'a na shiga birnin Madina, Umar Allah ya kara masa yadda, sai yake cewa yaushe ka sanya kufinka? Sai nace masa cin Juma'a wadda ta gabata. Sai yace kai shafa, yake cewa masahat, yake cewa sai yake cewa masahata wa khala'ata kuma, shin kai shafa kuma ka fitar da su? Sai nace masa a'a. Sai yace to asalta sunna, ka dace ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ma'ana tsawon satin nan da kai kana shafa ba tare da ka fitar da shi ba. Dan haka kenan wannan hadisi malamai suka hada tsakanin shi da shi wancan hadisi wanda ya kayyade kwana uku ga matafi, cewa in bulaguro ya tsananta to matafi yana da damar zai tsawon sati ba tare da ya fitar da kufinsa ba. Kuma bayani ya gabata da kufi da takalmi da suseti gaba daya, wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za a iya shafa akan su. Yau za mu tashi wato babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babun fil madhi wa ghairi, wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da hukuncen madhi wa ghairihi da waninsa, kamar su bawali da sauransu, yanda za mu gani a cikin wannan babi. Shi lafazin al-madhiyu, kamar yanda malamai suka arrafa shi, suka ce in aka ce al-madhiyu, ruwa ne wanda yake fariqal maras kauli, wanda ke fita wato a ƙarshen shawa, ma'ana duk lokacin da mutum yayi shawar kusantar iyali, to a irin wannan lokaci wannan madhi ke fita, kuma su da yawa na fita ba tare da mutum ya san fitar shi. Don haka ta wannan hanya ya bambanta da mani, domin shi mani ruwa ne wanda yake mai tunkudar juna, kuma abinda ke biyo baya dangane da fitar mani shine samun kasala da rauni a gangan jiki. Amma sabanin shi madhi, su da yawa zai fita daga jikinka amma ba tare da ka san ya fita ba, sannan kuma rauni jiki da kasala ba sa biyo baya dangane da fitarsa. الحديث الرابع والعشرون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مضاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضا، وللبخاري اغسل ذكرك وتوضا، ولمسلم توضا وانضح فرجك. علي بن ابي طالب الله يكرم masa yadda ke cewa na kasance mutun ne wanda yake mai yawan fitar da mazi. Lafazin magba wato sigatul mubalaga ne, ma'ana na kasance mutun ne wanda yake mai yawan fitar da mazi. Ba kowa ba mazi yake yawan fita daga jikinsa illa kasancewar mutumin da yake da yawan shahawa. To shine anan Ali dan Abi Talib yake bayyana halin da ya samu kansa, sai yake cewa fastahayitu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi minni, sai na ji kunyar tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da menene hukuncin fitar mazi. Yace saboda matsayin diyar shi ga madani ma'ana ina aure da diyar shi Fatima dan haka da kunya abin da ya shahi irin shahawa ta iyali in je gaban sarki na in ambata mishi irin wannan dan haka malamai suka ce duk abin da yake da alaka dangane da saduwa tsakanin ma'aurata to sunna ne ma'ana musulmi ya zamanto yana da kunyar ambata irin waɗannan abubuwa ga waɗanda suke muharraman matan shi kamar yadda shi Aliyu dan Abi Talib anan tsantsar kunya ce ta kai shi cewa ai bai dace ba irin wannan al'amari na tunkarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin wannan tambaya yace fa amartu bi miqdad ibn al-aswad sai na umarci al-miqdad ibn al-aswad Allah ya kara masa yadda wanda shi al-miqdad ibn al-aswad sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana daga cikin musulmin farko domin ya yi hijira hijira biyu gaba daya ya yi hijira ta farko zuwa Habasha sannan kuma ya yi hijira zuwa birnin Madina wanda shi ke aure da wato Ruba'a diyar Zubair ibn Abdul Muttalib wanda ya halarci yakin Badar da sauran dukkan wasu yaƙe-yaƙe waɗanda suka biyo bayan Badar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karɓi rayuwarsa shekara ta 33 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an binne shi a wannan makabarta ta Baqi'a to shine anan Aliyu dan Abi Talib ya umarce shi cewa ya je ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da menene hukuncin mazi shin idan ya fita mutum sai yayi wanka ko kuma ba zai yi wanka ba wannan ku kasancewar tattaunawa ce suka samu tsakanin shi da Ali shi al-Miqdad ibn al-Aswad kenan don haka aje a tambayi wato masani dangane da wannan al'amari shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka anan zamu fa'idanci wasu darussa kamar guda biyu darasi na farko duk lokacin da ka jahilci wani hukunci daga cikin hukuncen addini to ba a bukatar musulmi ya zamanto dan bara da ka kawai abinda kaga dama ka aikata shin ka san menene hukunci ko baka sani ba dan haka sai ka koma wato kamar yanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya karantar da mu shine fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun ka nemi wa yake da sani dangane da wannan hukunci ka tambaye shi an gane ku kamar yanda mai akhdar yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala filan hatta ya'lama hukmallahi fihi baya halatta ga musulmi ya aikata wani aiki mai sunan ibada sai ya sani hukuncin Allah subhanahu wata'ala dangane da wannan aiki idan ba shi da sani dangane da haka wa yas'alul ulama sai ya tambayi malamai to dan haka anan Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda sai ya ji kunyar ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya umarci al-Miqdad ibn al-Aswad ya ji ya tambaya masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene anan zamu iya fa'idanta darasi na biyu shine kasancewar halaccin mutum ya wakilta wani domin neman wata fatawa ba dole bane ba in kana buƙatar sanin wani hukunci daga cikin hukuncen addini cewa sai ka je gaba da gaba ba laifi zaka iya wakilta wani ya maka tambaya akan haka kamar yanda shi anan Aliyu dan Abi Talib ya umarci al-Miqdad ibn al-Aswad ya tambaya masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene hukuncin mutumin da mazi ya fita daga cikin sa kuma anan zamu gane ashe ita kunya wanda ake yabo akan ta ita ce kunyar rabata hana mutum ya nemi ilimi dangane da addininsa kaga anan kasancewar jin kunyar ra'ayi yake dangane da tunkarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da irin wannan tambaya shin ya hana Ali ya nemi ilimi akan wannan mas'ala bai hana shi ba dan haka malamai suka ce anan zamu dau darasi kunya wadda ba ta hana mutum dangane da neman sanin addininsa wannan ita ce kunya wadda ake yabo akan ta amma duk kunyar da za ta hana ka nemi fahimtar addini to wannan kunya ce wadda take abin zargi shine anan yake cewa fasa'ala al-miqdad sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah yace da shi yaghsilu dhakarahu wa yatawadda shi da shi wato ya wanke gabansa kuma yayi arwalla an gane ko wannan jumla ce khabariya amma ma'anarta shine insha umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake masa da yace yaghsilu dhakarahu wa yatawadda ma'ana ce da shi ya wanke gabansa kuma yayi arwalla akan wannan gaba malamai suka ce zamu fa'idanci ashe shi mazi yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suke na najasa inda ba najasa bane ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai ce da shi ba ce ya wanke shi kenan umarni anan da manzon Allah yayi na cewa yaghsilu dhakarahu ya wanke gabansa to wannan shine malamai suka ce dalili ne a bayyana dangane da cewa mazi najasa ne idan ya fita dole sai an wanke shi sannan darasi na biyu akan wannan gaba da yace yaghsilu dhakarahu malamai suka ce wanke kofar mafitar ita kadai ba ta wadatarwa dole sai ka wanke gaban gaba ɗayan sa saboda wannan shine zahirin wannan lafazi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka kuma babu wani dalili da zai karkatar da shi daga haka cewa kawai kofar da take wannan bolin yake fita mazin yake fita cewa nan zaka wanke dole ne sai ka wanke gabanka gaba daya tare da cewa akwai riwaya a cikin sunani Abi Dawud wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake umarnin cewa hatta da marakai sai mutum ya wanke su wanda malamai sun inganta wannan riwaya sai ya ce wa ya tawabba kuma ya yi arwalla ne ne za mu iya daukan darasi a nan na cewa wa ya tawabba na'am cewa fitar mazi yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke warware arwalla kenan naqidu min nawaqidu wudu yana daga cikin abubuwan da suke warware arwalla duk mutumin da yake da arwalla idan mazi ya fita daga cikinsa jikinsa to arwalla ta warware dole ya saki shine makasudin shigo da wannan hadisi a wannan bari da yace yaghsilu dhakarahu ya wanke gabansa kenan mazi najasa ne anan kuma malamai suka ce za mu ƙara ɗaukan darasi ashe shi mazi yana da bambanci da bawali menene bambancin ana wajen zarkakewa a wanke alƙalamin gaba ɗaya sannan kuma bambancin da muke nihi kasancewar shi bawali za ka iya sanya dutse ko wani icce ko wani abu da zai tsaya matsayinsa ko wata takarda ka goge wannan bawali ka yi istijmar amma shi mazi dole ne sai an sanya ruwa an gane ku sanya dutse ka goge baya wadatarwa dole ne iya abinda za ka yi ka sanya ruwa sai dai in kare shi ruwa babu ruwan da zaka wannan to a wannan lokaci zaka iya sanya dutse ka goge kuma kai taimama kai sallah amma matukar akwai ruwa dole ne ka sanya ruwa ka wanke koda ka sanya dutse ka goge lokacin da ka samu ruwa dole zaka wanke gabanka gaba daya domin umarni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi kenan anan yana da bambanci dangane da bawali bambanci kuma ta fuska biyu shi bawali zaka iya goge zaka iya wanke wato bakin daidai mafitar bawali kuma wannan ya wadatar zaka iya amfani da dutse ko da abinda zai tsaya matsayinsa amma shi mazi dole ne sai ka sanya ruwa kuma tare da cewa sai ka wanke gabanka gaba daya sai yake cewa al-Imam al-Bukhari a riwayarsa manzon Allah yace da shi wato igsil zakarak wato wanki gabanka wa tawabba manzon Allah yace kuma kai arwalla don haka waccan jumla khabariya kenan wannan jumla ta fito da ita fili cewa jumla ce insha'iyya kenan waccan jumla ce khabariya bi ma'ana insha'iyya labari ne manzon Allah yake bashi ce da shi yaghsilu dhakarahu wa yatawadda ai zai wanke gabansa yayi arwalla kenan wannan umarni ne ya ce masa ne ce da shi ya wanke gabansa kuma yayi arwalla umarni ko idan ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa iya abin da yake fa'idantarwa shine wajauci ko kuma mu ce duk lokacin da umarni ya zo daga wanda yake sama da kai to iya abin da yake fa'idantarwa wajauci don haka a karkashin wannan lafazi malamai suka ce wanke mazi wannan wajibi ne dole ne mutum ya wanke mazi idan ya taba tufafinsa idan ya fito daga jikinsa kai wani muslim wato riwaya ta al-imamu muslim sai ya ce tawadda ce da shi yayi arwalla wa mubahfar jak an gane ku shine manzo Allah ya ce masa ya arwalla wa mubahfar jak sannan kuma kai yayyafi ga gabanka me ake nihi da yayyafi anan duk da cewa lafazin annabuhu a yare na larabci yana daukan ma'ana biyu ma'ana ta farko shine ar-rashu ma'ana yayyafi da ruwa ma'ana ta biyu shine al-ghaslu wato wankewa to illa kasancewar anan malamai suka ce ma'anar shi shine ar-rashu ma'ana yayyafi menene hikimar da ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yayyafi saboda yin wannan yayyafi wato zai yanke fitar wannan matsi an gane ko zai sanya kuma ya dan saukaka saboda duk lokacin da mutum zai yayyafa ruwa a gabansa to zai saukaka masa wato zafin fitar wannan mazi domin me yake fitar da shi shine shahawa tare da cewa da mun yi bayanin cewa annabuhu anan ma'anar shi shine al-ghusl wanke wato wannan kuskure ne dan haka ma'anar shi anan shine kenan abin da yake asali a larabci yayyafi hikima anan kuma dan ya saukaka wannan mazi ya dan dakata dangane da fita don haka kuma anan wannan abin da yake karkashin mas'alar kamar yanda shi Aliyu dan Abi Talib suka tattauna da Al-Miqdad wani daga cikin su yana ganin cewa mazi yana daga cikin abubuwan da yake wajabta wanka alhali shi ko baya wajabta wanka a magana wadda take tabbatacciya fitar mazi ba ta wajabta wanka kawai illa wanke gaba kawai kamar yanda akwai hadisi sahihi Sahal ibn Hunayf Allah ya kara masa yadda ya kasance mutum ne wanda mazi yake yawan fita daga jikinsa kamar Aliyu dan Abi Talib to shi Miqdad a duk lokacin da mazi ya fita sai ya je yayi wanka a zamani ne kuma wanda yake na sanyi sai da ya kai gadan bayan shi yana kai kaya ma'ana yana fashewa yana tsagewa shine sai ya je ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce ai kawo hantar kanka in ka wanke gabanka kadai ka yayyafi manzo Allah ya ce ya wadace ka iya abin da kake tsammani cewa wannan mazi ya taba a jikin tufafin ka manzo Allah ya ce ka sanya ruwa ka yayyafi idan ka yayyafi wannan ya wadatar dan haka mazi in ya riga ya taba tufafi to yayyafi kadai yana iya wadatarwa ba sai ka sanya ruwa ka wanke ka matsi ba tare da cewa in ka sanya ruwa ka wanke ka matse wannan kayi daidai amma inda za ka yayyafi a duk wurin da kake tsammani ya zubo to wannan ya wadata al-hadith al-khamis wal-ishrun an Abbad ibn Tamim عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا Abbad ibn Tamim Allah ya ji kansa ya rawaito wannan hadisi daga Abdullah ibn Zaid ibn Asim Al-Mazini Allah ya kara masa yadda Abdullah ibn Zaid ke cewa an kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kukan wani mutum da ake kamanta masa cewa wani abu ya fita daga jikinsa a duk lokacin da yake cikin sallah kawai sai a kamanta masa cewa wani abu ya fita daga jikinsa lafazin yukhayyal shine ayu sau wani yusawwar an gane ko at-takhyil bi ma'ana at-taswir a kamanta maka abu shine yace shukiya ila annabi sallallahu alaihi wa sallam ar-rajul yukhayyal ilayhi annahu yajidu shay'a fi as-salah an kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kukan wani mutum da ake kamanta masa a cikin sallah cewa wani abu ya fita daga jikinsa duk lokacin da ya kabbara sallah kawai sai ya ringa jin kamar iska ta fita daga jikinsa fa qala sai manzon Allah ya ce la yansarifu ahadukum kada ɗayan ku wato yayyanki sallar shi a sanadiyar irin wannan kukuntu da yake samun shi manzon Allah ya ce hatta ya sama sauta sai idan ya ji karan fitar iskar aw ya ji da riha manzon Allah ya ce ko kuma ya ji warinta kenan da zaran irin wannan kukuntu kawai kana cikin sallah sai ka ji tamkar wata iska ta fita daga jikinka manzon Allah ya ce karka yinki sallah ka'ida malamai suka ce al-yaqinu la yazulu bishak al-yaqinu la yazulu bishak sakankan cewa baya gushewa a sanadiyar kokonto akan wannan hadisi da sauransu malamai suka gina wannan ka'ida asali dai kana da arwallaka sai kake kokontan anya iska bata fita daga jikina to in dai baka samu tabbaci ba to sai ka dauki kanka cewa kawai a halin kana da zarki kake yanzu misali a irin wannan kai ne kake cikin sallah sai kake kokonta ni a raka'a ta uku nake ko a ta hudu kaga wannan ta uku kenan ita ce yake ta hudun nan ita ce kokonto sai ka dauki kanka cewa a matsayin ta uku kake sai ka zo da abin da kenan kake kokontan shi to dan haka shine anan manzon Allah yace la yansarifu ahadukum kar dayan ku yayyanke sallah hatta yasma sautan manzon Allah yace sai idan ya ji wato karan fitar iskar aw ya ji dan rihan ko kuma ya ji warinta kenan in ka ji karan sautin ta kenan wannan kana da tabbas anan kenan wani abu ya fita daga jikinka hali na biyu lokacin da ka ji warinta kenan wannan ka samu tabbacin cewa arwallaka ta warware dan haka wannan hadisi iya abin da yake nuna mana wato shine kasancewar fitar iska yana daga cikin abubuwan da ke warware arwalla kamar yanda mazi yana daya daga cikin abubuwan da ke warware arwalla a wancan hadisi dan haka kuma wannan hadisi yana nuna mana shine haramcin mutum ya yanke sallah ba tare da wata hujja ba wadda take mai gamsarwa a duk lokacin da kuma ka tabbatar da cewa arwallaka ta warware to kuma dole ne fa ka yanki sallah ka fita ka je kai arwalla an gane ko maganar kasan liman mai dace gefe ka aje a duk lokacin da arwallaka shi limamin me yasa aka ce in arwallar shi ta warware ya janyo wani an gane ko kenan tunda arwallar shi ta warware ya janyo wani ya cika ma jama'a sallah ya san ci gaba da sallah ba arwalla baya halatta to dole kenan shi ma mu haka idan arwallar shi ta warware sai ya ja ya fita daga sahu ya fita ya je ya sake arwalla to shine anan manzo Allah yake cewa la yansarifu ahadukum kar ɗayan ku ya juya ma'ana ya yanke sallah sai ya ce hatta ya sama sautan manzo Allah yake sai idan ya ji karan fitar iskar aw ya ji da riha manzo Allah yake ko kuma ya ji warinta wannan kuma yana nuna mana cewa duk wani wasi-wasi na shaytani ba a buƙatar mumini ya biya masa don haka sai ka samu mutumin da abin daki sai ya kwashe kusan minti 30 a bawali kawai za a yi kiran sallah amma kafin ya fito daga ban daki ya je ya yi sallah sai a kwashe mintuna har a gama sallah sai idan ya yi tsarki in ya tashi kawai sai ya ji tamkar hallo wani abu ya fito daga jikin shi daga ya tsuguna ya wanke hannu kuma sai ga babu komai in ya tashi hannu sai ya ji kafin ya je ya arwalla hannu sai ya ji kamar wani abu ya fito daga jikin shi daga ya ji ya diba kuma sai ga babu komai to duk irin wanda wannan al'amari yake samun shi wasi wasi ne na shaytani kuma fama ne ne kautar da kai dangane da ambaton Allah subhanahu wataala ya jefa maka jinkiri da latti don haka anan mutum sai ya kauda kai kamar yanda anan manzon Allah ya ce la yansarifu ahadukum kar ɗayan ku ya juya ya yanke sallah saboda irin wannan wasi-wasi na shaytani kenan sai mutum wato ya samu abin da yake tabbas dan haka kuma akan wannan hadisi da makamantansa malamai suka gina irin wannan ka'ida wanda take cewa baqa'u ma kana ala ma kana duk abin da ya kasance zai wanzu akan yanda ya kasance kenan sai in an samu abin da kenan ya warware shi dan haka anan duk lokacin da mutum ya tabbatar da cewa yana da arwalla kai ne kana da tabbacin cewa kai arwalla zuwa jimawa sai ka ringa kokonta ni nayi arwalla ko ban yi arwalla ba to sai ka dauki akan cewa kai idan wannan kokonto ya same ka ko kaji kai tsarki sannan bayan kai tsarki kana da tabbacin kai sai kokonto ya zo maka to sai ka kauda kai daga wannan kokonto shin bayan zarkin nan naji nayi ba wani ko kuma kasancewar kafin sa ne sai ka dauki kanka cewa a matsayin mai tsarki kake shine suka ce baqa umma kana alama kana kenan wanzuwar duk abin da ya kasance akan yanda yake akan irin wannan matsayi kaida malamai suka ce duk mutumin da yayi kokonto dangane da sakin matar shi ko kuma ɗan tabawon sa to sai ya dauki cewa matar shi a matsayin matar shi take wannan maganar saki babu shi sai ka samu tabbacin cewa ka sake ta sannan ta saku in dai kokonto ne to wannan ba a aiki akan sa an gane ku domin Ubangiji ta'ala ya ce mana inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a shi zato baya wadatar da wani abu dangane da gaskiya mun gane alakar hadisin da baban kasancewar fitar iska tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke warware arwalla duk wanda yayi iska dole ne zai sake arwalla amma ita ta sha bamban da bawli da mazi da sauransu ita ba maganar mutum ya je yayi zarki الحديث السادس والعشرون عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بما فنبهه على ثوبه ولم يغسله واتو أم قيس يرمحصن الأسدية واندا إلقوا تتا أكاشا ابن محصن الله إكرام تيدا تاجي وجم الظن الله صلى الله عليه وسلم دا جنجرنتا لم يأكل الطعام واندا بما فارتن أبنشبا wanda domin matan sahabbai duk a lokacin da suka haihu suna daukan ƴaƴansu su kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin yi musu tahnik me ake cewa tahnik shine ya tauna dabino ya lakuta ma yaran ya hade saboda yin tahniki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa'ida biyu gare shi fa'ida ta farko sunnar shi kamar yanda ya karantar da mu shar'anta mana hukum ce ya isar mana daga Allah subhanahu wa ta'ala fa'ida ta biyu shine samun albarka da miyan bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'abucin albarka ne da duk abin da ya fita daga jikinsa da duk abin da ya shahi jikinsa abu ne wanda yake ma'abucin albarka to dan haka matan sahabbai suke daukan ƴaƴansu su kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin ya musu wannan tahnik shine tauna dabino alakuta ma yaro ya fara zuwa cikin sakafin ya sha nonon mahaifiyarsa abu na biyu wato shine addu'a ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin haka sahabbai suke daukan ƴaƴansu su kai manzon Allah ya yi musu addu'a in ma kasancewar tun suna jinjirai ko kuma bayan zuwa wani lokaci sai su kai yaro ya yi masa addu'a to shine anan ita wato Ummu Qais ta kai danta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaron bai fara cin abinci ba ma'ana yaro ne jinjiri ba shi da abinci illa nono kawai me za a yi fa ajlasahu fi hajri manzon Allah ya karbi yaron ya dora shi akan cinyarsa ya rungume me za mu iya dauka na darasi anan kasancewar kaskanta kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi a matsayin sa na shugaba jinjiri ne manzon Allah ya karba ya rungume shi wanda kuma anan menene manufa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan shine sanya farin ciki da murna a cikin zukatan mu'mini domin duk wanda zaka karbi dan shi ka rungume ba kai kyamar dan ba to ba abinda zai kasance a cikin zuciyar shi illa farin ciki da murna kamar yanda wannan siyasa ce wanda Allah ya karantar da manzon shi ta tafiyar da al'umma saboda duk lokacin da baka kyamar mutum to wannan mutum zai zamanto masoyinka amma duk wanda kake kyamar shi ba abin da zai dasu a cikin zuciyar shi illa kiyayya tsakaninka da shi shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki yaron sai ya rungume mu za a yi fabala ala taubi yaron su yi mawali akan wato tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mawali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jinjiri da ya masa manzon Allah bai nuna wata damuwa a fuskar sa in kai ne a yau sai ka rinda tsoki wani ma zagi zai duk ya bata mu jiki yayi kaza yayi kaza to dan haka anan da yaron yayi bawali akan tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni za a yi fada abi mai manzon Allah sai ya ce a kawo masa ruwa iya abin da ya fito daga bakin sa kawai da aka kawo masa fana bahu ala thawbi manzon Allah sai yayi yayyafi akan tufafin sa ma'ana ya dan yayyafa shine anan ummu kais tace walam yaksilu manzon Allah bai wanke tufafin ba wannan kenan zai nuna mana bambanci tsakankanin al-ghuslu da an-nabhu an-nabhu shine ar-rashu bil ma al-ghuslu ko shine a cuda abu a sanya ruwa a wanki to dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayyafi dan ta fito mana da ma'anar afili sai tace walam yaksilu dan kar tunanin ka ya baka ma'ana an-nabhu anan cewa wankewa manzon Allah ya da yace fa nabahu ala thawbi to abinda manzon Allah yake take nihi anan cha tai fa nabahu ala thawbi manzon Allah sai yayi faruwan akan tufafin sa walam yaksilu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato bai wanke ba je hadisi na gaba bayani sai zo akan su al hadithu sabi wal 20 an aisha ta ummul mu'minin radiyallahu anha وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بما فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يكسره عائشة الله إكرمت يداتك تشيوى للي منزل الله صلى الله عليه وسلم أنزو مساعد ونيارو كريمي an gane ko ma'ana jinjiri aka zo masa da shi babala ala thawbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan jinjiri Aisha tace sai yayi bawali akan tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fada abi mai manzon Allah sai yace a kawo masa ruwa aka zo masa da ruwa fa atba'ahu iyahu sai ya biya ma bawalin wato da ruwa ma'ana yayyafa don haka riwaya ta al-Imam Muslim sai yace fa atba'ahu bawla manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai biya ma bawlin da wannan ruwa yayyafa wa lam yaksirhu manzon Allah bai wanke tufafin ba inji Aisha don haka dai wannan hadisi guda biyu abinda suke nuna mana cewa bawli koda na jinjiri ne najasa ne an gane ko koda bai fara cin abinci ba matsayin sa najasa ne kenan anan shine zamu dau darasi shine najasatul bawl bawli najasa ne don haka kasancewar illa kasancewar akwai bambanci tsakanin na jinjiri wanda yake namiji da mace idan namiji ne to wannan yayyafi yana wadatarwa idan mace ce ce dole sai an wanke kamar yanda Abu Sam khadimi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ɗaya daga cikin jikokin sa imma Hassan ko Al-Husayn manzon Allah ya rungume shi sai ya ma manzon Allah bawali yace sai na dauko ruwa ina famar in wanke wannan tufafi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai yace da ni a'a ba haka ba za ka yi inna ma yusallu min bawlil jariya wa yurashu min bawlil gulam manzon Allah yace ka san da cewa kadai bawalin yarinya karama shine ake wankewa amma idan na yaro ne namiji manzon Allah yace yayyafi ake yayyafi in akai ya wadatar to menene hikima ta bambanta tsakanin bawali wanda yake na jinjiri namiji da mace anan malamai sun yi maganganu waɗanda suke masu yawa illa kasancewar Hafiz Ibn Hajar Allah ya ji kansa yake cewa maganar da tafi kusa anan shine kasancewar domin zukatan jama'a sun fita allaka da yaya maza kamar yanda yake dabi'a ce wannan galibi mutum ya fi son da namiji sama da iya ta mace ta mata dan haka abinda ka fi so ku shine wanda zaka yi ta dauka to dan haka kasancewar ka dauki jinyuri zuwa jumawa ya ma bawli a ce ka je ka wanke zuwa jumawa ya kaje ka wanke wannan akwai wahala to dan haka sai aka yi rangwame cewa idan ka yayyafi wannan ya wadatar an gane ku tare da cewa al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa da aka masa tambaya yake ce masa waiwaya baya ka gane shin da me aka halicci namiji da ruwa da laka Allah ya halicci Annabi Adam alaihi salam mace ku da me aka halicce ta shine kasancewar tsoka da jini saboda Allah ya halicci Hawwa daga kashin hadari wanda yake na Adam wannan shine fa'idar da shi al-Imam Shafi'i ya kawo dangane da bambanci tsakanin wato namiji da mace kaga ruwa da laka wannan abu ne wanda ba sa sauki jirkita da wani wannan amma ka dauki jini da tsoka da sauransu to dan haka dai wancin ne fada da al-Imam wannan Hafiz Ibn Hajar Allah ya ji kansa ya fada na cewa kasancewar wannan shine hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bambanta tsakanin bawali wanda yake na namiji da namace amma wannan bambanci idan ba su fara cin abinci ba domin nan mai tace lam ya akul ta'am bai fara cin abinci ba amma jinjiri in ya fara cin abinci to wannan dole ne shi ma sai an wanki yayyafi baya wadatarwa amma ita ya ta mata ita wannan dole ne sai wannan dole sai an wanki wannan kenan dalili ne akan cewa bawali na jasa ne dole sai an wanki amma in na jinjiri ne wanda yake mashanono shi wannan yayyafi yana wadatarwa je hadisi na karshe ana al-hadithu thamin wal ishrun ana Anas ibn Malik radiyallahu anhu annahu qala جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأغريك عليه أنس بن مالك الله إكرم سيدا في جوا ونبكوي يازو مصلى من زن الله صلى الله عليه وسلم lafazin arabi shine albadawi ko kuma kace sakin lubadiya mutumin da ke zaune a kauye shine ake kira da arabi sawa an balarabi ne ko ba balarabi ba to sai yazo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa bala fi da'ifatil masjid sai yayi bawali a gefin masallaci an gane ko lafazin qa'ifa shine alqida'atu minash shay yanki daga cikin wani abu ana zaune cikin masallaci sai ya tashi kawai sai ya koma gefe gefen masallacin ya koma wata gura sai ya je sai ya tsugunna ni za a yi sahabbai sai suka fahimci halin da yake ashe bawali ne yake fazajarahu nas sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka haro masa suka tsawatar da shi fana hakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya hane su yace kar ku yi haka ku kyale shi an gane ku a wata riwaya manzon Allah yace da uhu ku kyale shi ya gama bawalin sa falamma qaba bawla lokacin da ya gama bawalin sa amara annabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi dhanubin limma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya umarnin cewa a zo da guga wanda yake na ruwa lafazin zanub wato shine babban guga amma ba a ce masa zanub sai idan ya kasance yana cike da ruwa idan babu komai a cikin sa me za a iya ce masa a yaran larabci na'am addalu an gane ku za a ce masa addalu guga kenan amma in yana cike da ruwa sai a ce masa zanub shine anan yake cewa fa amara annabi sallallahu alaihi wasallama bi dhanubin min ma'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya umarnin cewa a kawo guga cike da ruwa lokacin da aka zo fa uri ka alaihi manzon Allah ya umarni aka kware wannan ruwa akan bawulin wanda wannan hadisi kasancewar yana ɗaya daga cikin hadisin da ke tabbatar mana da cewa bawali na jasa ne inda ba na jasa ba ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai sanya a kawo ruwa a zuba don haka wannan kuma ijma'i ne na malaman al'umma tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa yau babu sabani dangane da cewa bawali na jasa ne wannan kuma na nuna mana al-hurma ta masallaci. Masallaci wuri ne wanda yake mai daraja, duk wata kazanta da wani datti masallaci ba wurin ta bane. Iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni dangane da masallatai sune a tsabtace su a tsarkake su. Sannan kuma wannan na nuna mana ashe shi jahili ba a bukatar a tsananta masa. Iya abinda ya dace dangane da jahili a bi shi a sannu a karantar da shi abinda ya jahilta ta hanya wadda take kyaukyawa tare da girmamawa da kalmomi waɗanda suke masu taushi. Kamar yanda shi wannan bakauye lokacin da ya gama bawaninsa manzon Allah sai ya kiraye shi sai yake ce masa habawa ne, masallaci ɗakin Allah ne, baya dacewa duk wata kazanta a kawo a yaba ma masallaci. Ka san da cewa masallaci an gina shi ne kadai domin yin sallah da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da karatun Al-Qur'ani. An gane ku? Irin wannan kyaukyawar mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa, manzon Allah bai aibanta shi ba, bai zage shi ba, bai gaya masa wata magana baka, illa kasancewar kyawawan kalmomi manzon Allah ya yi amfani da su. Yace masa habawa ne, yace masallaci ɗakin Allah ne, bai yadda cewa a kawo duk wata kazanta a yaba masa. Masallaci an gina shi ne kadai domin sallah da karatun Al-Qur'ani da zikiri. Me za a yi? Shi sai ya koma gefe da ya sallah sai ya daga hannu sai yake cewa Allahumma rahamni wa Muhammadan. Yace ya Allah ka ji kaina ni da Muhammad. Sai yace wala tarham ma'ana ahadan. Kar ka ji kan wani tare da ni, mu kadai za ka ji kan mu. An gane ku? Saboda su waɗancan sahabban su suka yi, su hatsawatar da shi suka yi, suka kusa su kai mai duka, manzon Allah sai da ya hane su. Manzon Allah sai ya ce da shi habawa ne, hajjarta wasi'an. Ya ce ka kuntata abu wanda yake mai yawanci. Rahamar Allah ai ta wuce matsayin ni da kai, ta fi ƙarfinmu. Rahamar Allah faɗi gare ta. Wanda kasancewar Allah da ya halicci sammai da ƙasa ya halicci rahama dari. Rahama ɗaya ɗaya ce Allah ya sauko ta a duran ƙasa, wanda halittu da wannan rahama ne junansu yake tausaya ma juna. Rahama gumiya tara da tara Allah ya tanade ta, wanda zai ji kambayinsa mumine a gobe kiyama. Don haka ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay, rabbana wasi'ta kulli shay rahmatan wa ilma. Shi kuma a nan sai yake cewa Allahumma rahamni wa Muhammadan. Sai yace wala tarham ma'ana ahadan. Manzon Allah sai yace da shi hajjarta wasi'an, wato ka kuntata abu wanda yake mai fadin gaske. Wannan kuma hadisin yana nuna mana ashe musulmi ya ringa kokarin kare kanshi dangane da najasa, tunda anan manzon Allah ya nuna mana cewa bawali najasa ne, bai dace ba a kawo shi wuri wanda yake mai daraja. Sannan kuma wannan na nuna mana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin wannan lokaci masana ne dangane da sun san cewa bawali najasa ne, don haka suka tsawatar da shi cewa bai dace ba yin bawali a masallaci. Sannan wannan yana nuna mana ashe duk lokacin da najasa ta zubo akan ƙasa, ki in aka zuba ruwa wannan shine yake tsarkake ta, don haka rana ta busar da wannan najasa ko iska, wannan baya nuna cewa ya tsarkaka, dole sai an kawo ruwa an sa. Sabani ga malaman Hanafiya suka ce sai an yi rami an kwashe wannan ƙasa a kai ta a zubar da ita. An gane ku? Suca suka yi sai dai a yi rami a kwashe ƙasar. To wannan na nuna mana iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni a nan, ruwa aka kawo aka zuba ma wato wannan najasa. Kuma a nan malamai suka ce akwai ka'ida wadda malamai wato suka gina akan irin wannan hadisi da sauransu, wato shi ne kasancewar ka'idar da suke cewa shi ne daf'u wannan akhaffi mafsadatai, ma'ana ije mafi sauki daga cikin banna biyu. Tunda anan kasancewar anan inda suka tada shi, kaga anan zai iya cutuwa domin bai gama bawalin sa ba, kenan wannan sauran bawali zai iya tsayawa a gangan jikin shi, zai iya haddasa masa wata illa. Sannan kuma wannan bawali zai iya bata masa jikinsa da tufafinsa. Sannan kuma ba ma wuri ɗaya ba a cikin masallacin, kenan ko ina zai bata shi da wannan bawali. To dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da su a'a ku kyale shi har ya gama. an gane ku shine kenan anan an iji mafi sauki daga cikin banna biyu saboda anan kasancewar inda za a bar shi za a tada shi kenan anan zai cutu sannan kuma zai fata wurare da dama daga cikin masallacin don haka kenan anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kallo wace bannar tafi sauki anan kenan a kyale shi ya gama bawarin sa wannan yafi sauki akan cewa a tsawatar da shi a tada shi dan haka suke cewa dafu a abamil mafsadataini bi aisarihima kaida ce kenan mafi girman banna daga cikin banna biyu kenan mafi girman ita ake ijewa dangane da wadda take mafi sauki dan haka kuma su ma sahabbai bayan manzo Allah ya masa wa'azi sai wajen sai ya ce to kuma ku san da cewa an turo ku dan ku sauƙaƙa ma jama'a ba dan ku tsananta musu ba abinda ake bukata ku mutane a sannu ba a bukatar mai kira zuwa ga addinin Allah ya zamanto yana da kaushin hali iya abinda ake bukata ya zamanto kana da kyawun hali da sauƙaƙa ma jama'a kar a tsananta musu nan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana duk da cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك